Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta rika sanya idanu sosai a makarantun sakandare na mata da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya domin tabbatar da tsaro a kansu. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake kokarin sanin makomar wasu ɗaliban makarantar Dabci da ke cikin jihar Yobe, waɗanda ‘yan ƙungiyar Boko Haram suka kai mahari a cikin makon jiya. A lokacin da yake buɗe wani sabon ofishin hedikwatar artillery da kuma wajen ba da horo ga sojoji a barikin sojojin da ke Kwantagora ta jihar Niger, daraktan ayyuka da ba da horo na rundunar sojin Najeriya, Manjo General David D. Amadu, ga abin da yake cewa.
It's the lead agencies for that is actually the police and the other security agencies while we are busy carrying out the kinetic aspect of the war. However, it does not stop us from patrolling around all those areas, which we normally do once a while. So that is ongoing.
Yace ko da yake aikin bada tsaro a makarantun na ‘yan sanda ne da kuma sauran jami’an tsaro, da a lokacin mu kuma muna can muna fafata yaƙi da ‘yan ta’addan, amma hakan ba zai hana mu sanya idanu a waɗannan wurare ba, wanda kuma dama muna yin hakan. Manjo Janar David D. Amadu, wanda shi ne ya wakilci shugaban rundunar sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Burtai, ya buƙaci haɗin kan ‘yan jaridu da ma jama’ar gari, musamman a yaƙin da suke yi da ‘yan ta’adda. Kamar yadda ya mun ƙarin bayani a cikin harshen Hausa.
‘Yan jaridu da wanda suna ko na rediyo ko kuma na takarda ya kamata suna faɗin gaskiya abinda ya faru su faɗa yanda ya faru. Da kuma maganan jama'a ne ya kamata suna gaya mana abubuwan da ke faruwa, inda za mu samu wayannan mutanen da suna tar mana da suna ba mu matsalan zaman lafiya, ya kamata suna gaya mana inda suke. Na sun faɗa kagan sai mu ma sai mu je wurin mu kawo su mu sanar da mu da su.
Manjo Janar David D. Amadu ya ce za su ci gaba da ba da kulawa ta musamman ga sojojin Najeriya, musamman wajen sama musu muhalli mai kyau domin warwalarsu.
To ai maganan zama, ka san idan mutum ba ya da inda zai kwana da kyau, ta yi akwai fasala, akwai damuwa, ko ba haka ba. Amma nan muka kagan cewa duk inda suke kwana yanzu ya riga ya gyara musu, ya ba su ruwa, ba abin da bai musu ba, inda kowa na son jin daɗi, haka shi ma ya yi masu wajen mu, kuma muna godiya kai.
Mustapha Nasiru Batsari, Murya Amurka, daga Mina a Najeriya.